أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya wanda ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu da muka saba na khawatirul qur'aniyya na sati sati yau muna 30 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda shi daidai da 27 ga watan 11 2019 sati wanda ya wuce muna cikin suratul baqara aya ta 186 insha Allah kenan zamu karanta ta akan ta zamu dasa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
الله سبحانه وتعالى يكشى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي anni fa inni qarib mana kenan manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yake mushi bayanin cewa idan bayuna suka tambaye ka cewa fa inni qarib to Allah subhanahu wataala sai ce ka ce musu lalle ina nan kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kira na mai kira lokacin da ya kiraye ni wal yastajibu li sukarba mini inji Allah subhanahu wa ta'ala wal yu'minu bi haka kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun kenan dan su shiryu akwai riwaya ta Imam Ahmad daga Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin waja'alla la nas'uda sharafan wala na'lu شرفا ولا نحبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير ابو موسى الاشعري yake cewa muna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama mun je wani yaki duk lokacin da muka hawo wani tudu sai mun ce Allahu akbar haka idan muka gangaro mana kenan suna hawa suna gangarawa duk hawa da duk wani gangare sai sun ce Allahu akbar suna daga sauti sama kala sai yake cewa fadana minna sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kusa da su ya sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba malaka ne ya ku mutane ku dan sassauta ma kanku ba kwa kiran wanda baya ji bebe ko kuma wanda yake baya kenan idan mutum ya ce Allahu akbar ba dole ba sai ya daga murya da zai wuce iyaka Allah da yake kira yana nan kusa da shi subhanahu wataala kuma haka Allah ba wanda baya nan bane yana nan tare da mu da ilimin shi innama tad'una sami'an basira yake ce musu ai kuna kiran wanda yake mai ji kuma wanda yake gani mana kenan Allah subhanahu wataala yana jin duk wani wanda zai kira kuma Allah yana ganin shi lokacin da yake kira cikin wani hali yake innal ladzina tad'una aqrabu ila ahadikum min unqi rahilatihi kusan cewa wannan wanda kuke kira Allah subhanahu wataala yayi kusa da ku hiye da wuyar dabbar lokacin da kake bisa abun hawa to wannan abun hawa wuyanta Allah subhanahu wataala yayi ta kusa da kai kenan bai buƙatar sai ka daga murya sama daga muryan da ya wuce iyaka sallallahu alaihi wasallama yace ya abdullah ibn qais ala uallimaka kalimatan min kunuzil janna yake ya kai Abdullahi dan Qais Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yanzu bazan karantar da kai ba ko in koya maka wani taskoki daga taskokin aljanna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la haula wala quwwata illa billah mana kenan wannan tana daga cikin manyan azkar wanda ya kamata a ce mutum yana yawan yi taska ne daga cikin taskokin aljanna kenan wani arziki ne wanda yake mai dimbin yawa lokacin da mutum ya yawaita la haula wala quwwata illa billah hadisi ne wanda yake imamu Bukhari ya gundo shi da kuma imamu Muslim kenan hadisin sai ya karantar da mu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da'ani bai nuna cewa sai ka zo kai ta ihu kana kamar kana kiran wani wanda yake nesa ya kasa jin ka kake kiran shi da ƙarfi har kake ƙara sauti to Allah subhanahu wataala yana nan tare da mu da ilimin shi kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kowa dan adam wannan jijiya ta shi ta wuya babba to Allah ya hi shi ma'ana ya hi jijiyar wannan kusa da shi dan adam kenan ka kirayi Allah a dutse ka kirayi Allah madaukakin sarki kira wanda ya dace da shi ba kira ba wanda mutum yana rafka ne ko kuma kiran wanda bai dace ba ko da abokin ka ne wasu yanda suke zikirin ko yanda ake kiran Allah madaukakin sarki ko da abokin shi ko ba zai kirayi sarkin shi ba haka amma sai ta kiran Allah madaukakin sarki babu ladabi babu nutsuwa babu ba za ga mutum a cikin hayyacin shi ba cewa lalle Allah ne madaukakin sirge kira wanda yake mahalicin kowa da komai to kaga nan manzo sallallahu alaihi wasallama miye Abu Musa Ash'ari yake cewa in suka hau tudu suka gangara sai su rika cewa Allahu akbar suna kabbara yana daga cikin sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar to amma kamar yana nuna musu cewa kenan ku yi a hankali ba dole sai kun daga wai da yawa da kuma shine fa'ida mai girma a ƙarshen hadisin ita kalmar la haula wala quwwata illa billah أقول ويتبيو تمات إمام أحمد دق أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني الله سبحانه وتعالى يقول دي إند باو أنا إذا تيني إنان كان الشيء سعى كون لوكو تشيء مثلا كنما إيماني كارك ما الله كارك أين زتومي الهيرس لكانن كد أبنجيجي سبحانه وتعالى كاك تبسا أكن كتشيوا الله بزي غافر تامك با ko kuma Allah ba zai jikan ka ba ko Allah ba zai arzuta ka ba ko Allah ba zai baka lahiya ba duk yanda ka kasance a kowane hali kake ka rika yin zato kyakkyawa tsakaninka da ubangijinka madaukakin sarki to shine sai Allah ya ce kuma ina tare da bawana lokacin da ya kiraye ni da ka ce ya Allah Allah yana tare da ka ya Ar-Rahman ya Al-Aziz ya Al-Ghaffar sunayen Allah lokacin da ka kiraye shi subhanahu wa ta'ala yana tare da kai akwai hadisi na Abi Hurairah shima Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa qala Allahu ana ma abdi ma zakarani ni ina tare da bawana a kowane lokaci matuƙa dai yana ambato na to ina tare da shi wa taharrakat bi shafatahu kuma a ce mutum lebunan shi guda biyu suka motsa dan ma Allah zikiri mana kenan koda zikiri zaka yi a asirce to ya kamata a ce dan halshenka da dan lebanka suna motsawa kuma wannan zai kasancewa a asirce kuma suna motsawa kenan zikiri ne kake ma Allah subhanahu wataala to Allah madaukakin sarki yana tare da kai to bai dace ba a matsayin mutum mai imani yayi sakaki da azkar duk wani zikiri wanda kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi to ya dace ya kamata a ce mutum yana yin shi a kowane lokaci lokacin da ka tashi daga barci lokacin da zaka yi barci lokacin da zaka yi alwala ka je masallaci akwai littafin mai muhimmancin gaske hisnul muslim yanda ya tsara ya jera hadisi wanda ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam azkar nashi Imam Nawawi shi ma yana da littafin azkar mana kenan malamai sun rubuta zikirori wanda Annabi yake yi sallallahu alaihi wasallama shiga kasuwa fita daga kasuwa shiga wani gari lokacin da kaje tsoron wani abu lokacin da kaje kwanciya lokacin duk abin da abinci zaka ci idan ka gama mi zaka wani irin azkar ma'ana kenan rayuwa ta bawa mumuni sai ta zama to gaba dayan ta rayuwa ce ta Allah zaka iya samun mutane guda biyu guda yayi barci ya samu lada guda yayi barci bai da komi illa nasarin dai wannan yazo yayi alwala kafin ya kwanta yayi azkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya kwanta da tsarki ya tashi yayi addu'a wanda annabi sallallahu alaihi yake idan ya tashi yayi alwala yayi raka'a guda biyu shi kuma wanda haka ya tashi haka ya tashi haka ya kwanta haka ya tashi sai mai kaya ihu kuma kawai sai a shiga harkokin duniya to kaga wannan bai zamantowa daya ga wanda yake mai imani ya zama wajibi ya zama tilas duk bawa na gari ya kasance yana zikiri mana irin azkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu to wannan sai tabbatar ma da hadisin wanda Allah subhanahu wataala shi yake cewa ana ma'a abdi ma zakarani kira in dai kana ambaton Allah to shi kuma yana tare da kai in so 100 in so miliyan nawa ko kuma iya rayuwar ka tunda Allah halice ka kana cikin zikiri to Allah subhanahu wataala yana tare da kai zikirin Allah kuma yana kasancewa biyu sawa ya kasance akwai zikiri wanda yake na halshe zaka kiran ambaton Allah irin azkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta akwai zikiri na biyu na zuciya duk abin da zaka aikata da inda zaka da abincin da zaka ci da ruwan da zaka sha komi kana tuna Allah cewa wannan halak ne ko kuma haramu inda zan ta yi wuri ne na haramu ko kuma wuri ne na halak zan yi sana'a halak ce ko haram ce to wannan ambaton da kake na zuciya shi ma yana daga cikin ambaton Allah madaukakin sarki to haka bawa ya kamata ya kasance kamar mutum in ya zamanto kaikashashe kamar ya zamanto gini tacaccen gini amma kuma ginin da babu kowa a ciki to haka zuciyar da babu zikirin Ubangiji subhanahu wataala take kasancewa kamar gida tsoho lalacacce wanda ya rube har ma saman duka gaba ɗaya ya yaci to haka mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mumuni zuciyar muminin da yake ambaton Allah kamar zuciya ce rayayya kamar ka ce gida ne rayayye da jama'a da mutane ko wata gona wanda take da yabanya da abubuwa wanda suke na jin daɗi to amma wanda baya zikiri bai ambaton Allah kamar wani tsohon gida ne kamar wata tsohon gona ce wanda babu komai tsirrai ba sa fitowa a ciki ma'ana kenan kamar babu albarka to ya kamata kowa ya zage damtse wajen aikata aiki na zikiri Allah subhanahu wataala kuma sai ya karba mu mutun kai tsaye domin Allah me yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama to sai Allah yace in suka tambaye ka kace ina nan kusa ba sai mutun yayi wahala ba ujibu da'wata da'i iza da'ani duk wanda ya kira ya to Allah zai karba mishi madaukakin sarki duk abinda ka roka Allah subhanahu wataala zai baka cikin hikimar shi madaukakin sarki ya gafurta maka zunubanka kuma ya sanya ka daga cikin bayu waɗanda suke masu bautar shi domin addu'a tana daga cikin ibada ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya karantar da mu cewa addu'a'u mukhul ibada in kana neman tsantsan ibada wanda ta wuce kowace ibada to kiran Allah yana daga ciki kene yana daga cikin saban Allah mutum yake kiran Allah a kowane lokaci idan kai sallah babu wani azkar ta kamar me limai na ci assalamu alaikum ka tashi ka tafi inda zaka haka kuma idan ka je kwana ko gida zaka shiga ko huta zaka yi ko zaka hawa abin hawa kai dai babu wani takamaimmen zikiri babu wani kiran Allah ko ka shiga cikin wata musiba ko kuma wani abu ne ka samu na alheri kamar Allah godiya babu to kaga wannan ma'ana mutum zai zamanto zuciya ke kashashiya kuma Allah zai mishi azabar kasancewa baya kiran Allah kuma zai kasance daga cikin mutane masu girman kai haka Allah subhanahu wataala ya siffanta innal ladhina yastakbiruna an ibadati haka Allah ya ce waɗanda suke girman kai game da ibadata ita ce addu'a duk wanda bai kiran Allah kenan kamar ya wadaci kanshi kamar ka nuna kai ka isa kenan Allah subhanahu wataala ba zai amfana da kai koyu ba ba za ka nemi wata kariya ba a wajen shi ba za ka nemi wata bukata ba a wajen shi to shikenan sai salo ko kuma siffa ta girman kai sai ta kama ka sai Allah ya ce sai da kuluna jahannama dakhirin Allah zai sa su jahannama yana da muhimmanci abu ne wanda zai kawo mutum alheri yau da gobe akwai ruwaya ta Imam Ahmad hayyau daga Anas bin Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil qalu wa kayfa yasta'jilu qala yaqulu qad da'awtu rabbi fa lam yastajib li to akwai kuma matsala ta mutumin da ya kasance mai addu'a wanda zai rika gaugawa yana ganin Allah subhanahu wataala kamar yayi banza da shi Allah yake karbawa yayi addu'a yau yayi gobe yayi jibi yayi sati yana yayi wata shiru babu wani natija malmusa sai ce Allah yayi banza da shi to wannan hadisi na Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa bai gushewa da alheri in dai bai gaugawa ba yana daga cikin matsala ta wanda zai addu'a neman wani abu wajen Allah ko kariya kuma ya rika gaugawa kana addu'a yanzu so kake yanzu take yanke Allah biya maka bukata to wannan yana daga cikin abin da yake sa mutun ya rasa qalu sai sahabbai suka ce wa sau wa kaifa yasajilu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ne bawa menene ake ma'ana gaugawa bawa qala sai yake cewa sai mutun ya ce da'utu rabbi falam yasajib li ai na kira ubangiji bai karba mani ba nayi kira jiya nayi ta kira to wannan shine gaugawa duk mutumin da yake neman Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar shi to bai dace ba a ce yana gaugawa yana sai mutun ya jira Allah subhanahu wataala shine fa'alul lima yurid abin da ya ga dama yake yi kuma hikimomin Allah madaukakin sarki suna da yawa tana yawa addu'ar da kai Allah subhanahu wataala ya masanya maka da wani abu wanda yake ita abin da kake nema misali kana roƙon Allah subhanahu wataala ya baka miliyan guda ko ya baka jika 100 ko ya baka wani kuɗi adadi mai yawa to amma kuma Allah ya kaddari cewa akwai wata cuta wadda za ta zo maka za ka kashe miliyan 1 ko kashe miliyan 2 ko kashe miliyan 3 sai Allah madaukakin sarki cikin addu'a da kake bai baka kuɗin ba amma sai ya kare ka da ita wannan cutar kar ta zo kaga wannan riba ne a gare ka riba ne ga bawa amma ba kowa zai gane ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya ganar da shi kenan saboda haka ba a gaugawa in kace kaza nake so to wai kakka ce dole wannan abin da kake nema Allah subhanahu wataala shine zai baka Allah zai karba addu'arka manzo sallallahu alaihi wasallam karantar da mu abu uku ne ko Allah ya karba maka abin da ka roka madaukakin sarki ko kuma Allah ya kawo maka da wata musiba wanda za ta zo maka wanda tahi abin da ka roka bala'i to sai Allah ya kare maka wannan bala'i ko kuma Allah subhanahu wataala ya jinkirta maka abu kiyama sai Allah ya saka maka wanda addar da kai to mumuni ba zai rasa ba ɗaya cikin wannan guda uku to akwai guda uku kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa addu'ar su karbabbiya ce hadisi daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatul la turaddu da'watuhu da'watuhu wa'annan guda uku Allah subhanahu wataala ba zai maida musu ba kenan idan sun yi addu'a karbabbiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce al-imamu al-adil wanda yake shugaba mai adalci to inda zai daga hannu ya ce Allah kaza to Allah madaukakin sarki sai ya karbi addu'ar shi wasa'imu hatta yuftiru mai azumi duk addu'ar da zai Allah subhanahu wataala zai karba mishi har sai ya bude baki wadda'watul mazlum na ukun su shine wanda aka zalunta ya daga hannu ya ce Allah isa to wannan shi ta ma babu riki babu shamaki tsakanin da Ubangiji subhanahu wataala yarfa'uhu Allah duna al-ghamami yawm al-qiyamah Allah subhanahu wataala kai tsaye zai daga ta sama babu wani shamaki Allah madaukakin sarki sai ya saka ma waɗannan azzalimi a saka mishi wanda ke mai azumi a karba mishi shugaba mai adalci shi ma a karba mishi wa yaftahu laha abwaabas samai ma'ana sai Allah ya bude kofar sama ga waɗannan addu'o'i wa yaqulu sai ya ce bi izzati la ansurannaka walau ba'da hin to wanda yake azzalimi addu'a da wanda ya zalunta zai mishi wa to babu wata shamaki bari ma za ta zo sama Allah sai a bude mata kofar sama ita wannan addu'a ta wanda aka zalunta lokacin da ya ce Allah isa to Allah subhanahu wataala sai ya rantsuwa ya ce na rantsi da girma na lalle tabbas sai na ma'ana agaza maka sai na taimake ka ko da shekaru nawa ne shi yasa sai ka ga azzalimi zai ta zalunci shekaru shekara 1 shekara 2 wani ma ya shekara 20 wani ma ya shekara 40 Allah yana nuna jiran shi wannan zalunci da yake yi wanda ya zalunta sai Allah ya saka musu shine Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allah ne zai ce walau ba'da hin ko da wasu shekaru to saboda haka zalunci yake da matsala gaske kada ka je ka zalunci wani ya daga hannu lokacin da ya daga hannu kuma kofa a bude Allah subhanahu wataala shi kuma ya rantsuwa da girman shi bi izzatihi cewa lalle tabbas sai ya saka mishi to kaga waɗannan fadala ce Allah subhanahu wataala ya ba su shugaba mai adalci mai azumi har ya sha ruwa wanda aka zalunta to wadannan suna yin addu'a Allah subhanahu wataala sai ya karba musu kai tsaye wajibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi da Allah yarshudun Allah subhanahu wataala sai yake cewa su karba muni kenan kun ga Allah da kiran mu cewa mu karba kiran cewa lalle tabbas mu kiraye shi madaukakin sarki shi kadai kuma ya kamata mu kiraya kada mutum ya zamanto ya koma shirka da Allah wasu ma da sunan malimta ake zancen ruhani kuma aljani ne shirka ce tacacciya gangariya babu zancen wani taimako akwai wanda suke zancen taimako ai taimako ne ko kuma wani yana da ruhani ba zancen ruhani aljani gare shi sai ya rika kiran shi ya rika karba mushi yana biya mushi bukatu mutane suna zuwa wajen shi to wannan duka hanyoyi ne wanda akan fatar da mutane da sunan addini amma ba addini bane kene ya kamata duk wanda zai kiraya Allah zai kiraya falyastajibu li nan Allah yana nin kenan mu karba mushi kenan ku bayu ko kuma duk wanda zai kira to Allah ya kamata ya kiraya shine mana kenan ya karba kiran Allah tunda shi Allah shine yace ujibu da'watad da'i idza da'an idan ya kiraye ni kuma kakka sama wani shamaki kace he kaje wajen wani malam wane shine zai kira maka Allah dan mi ba kai ba sai kaje wajen shehi wane zai kira maka Allah dan mi ba kai ba babu wanda yake tsarkin mutum tsakanin Allah da ubangiji sai Allah shi kadai ya sani baka san ba shehi baka san ba malam baka san ba wanda kake ganin tsarkin shi menene tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala tarihi ya tabbata ma wasu suna mu'amala da aljannu ba i da gariya ba sai da suka rasu a samu wani daki ba a shiga sai malam shi kadai a samu wasu abubuwa na mamaki wanda malakin yake yi amma kuma mutane suna ganin bawon Allah ne suna zuwa yana roka musu Allah ashe ka roki Allah kai kama hin shi tsarki tunda yana aiki da aljannu yana aiki da ruhanai yana daki na bauta aljannu to kaga kenan Allah subhanahu wataala me yake cewa ujibu da'watad da'i kiran mai kira ba wanda aka kira mushi ba a kai ne zaka kirayi Allah mana kenan duk halin da ka shiga kuma kiran Allah ba wani yare bane na daban wanda sai a ce sai su wani suka iya sha'a da halshenka na mamakka ko Hausa ko duk halshen da ka sani na duniya idan ka kirayi Allah Allah kaza nake so ko kuma Allah yana so ka kare da kaza ko Allah cikin matsala kaza nake Allah sai karba maka adda ka kai tsaye kenan ba wani salo bane ba wani yanayi bane ba wasu su wani bane Allah yake karba adda su ya bar su wasu a bayan Allah gaba daya Allah yace miye wa iza sa'alaka ibadi bayuna babu cewa malam wane babu cewa ɗan garin wane ko kuma jinin wane to waɗannan gaba dayan su mana hanyoyi ne ina ce maka gamu da wane hanyoyi ne wanda ake bautar da bayan Allah mimakin asara su da Allah kai tsaye sai asara su da wani shi kuma wani sai abin da ya ga dama da su ai jiya na maka adda dubu kaza saboda haka kaza zaka yi za a yi yanka ka bashi ai in ya gamu da wani shi ma haka ya zamanto sana'a to addinin Allah su ake kai mu'amala ka mu'amalaci ubangiji subhanahu wataala kai tsaye babu wani shamaki kuma tsarkin bayu bai da alaka da matsayi inda za a ce tsarkin bayu yana da alaka da matsayi to sai akwai waliyin Allah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi Uwaisul Qarni waliyi ne in ana zancen wali bi ma'ana kalma wanda Annabi ya mai shi shaida da walitaka to shi shine Uwais tabi'i ne yace ma Umar dan Khattab in ka gamu da wani ana ce mishi Uwais yana da alama kaza albars kamar ya taba wani ciwo a jikin shi ya warki in ka gamu da shi ka ce ya roka ma Allah haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shi Umar dan Khattab shine halifa na biyu bayan Abubakar mana kenan inda girma ne sai dai shi Uwais ya ce Abubakar ai Umar ka roka mani ubangiji Allah karbi addu'a ko duk in an zo haji Umar sai ya riga tambaya a cikin ku akwai Uwais tunda an gaya mishi kabila kaza wajen Yaman a cikin ku akwai wanda ake cewa Uwais a wannan shekara bai samu ba shekara ta gaba sai wata shekara suka ce gaskiya babu amma mun bar wani yana tsare mana dabbobi a daji yana can bayan gari shi Umar shi ya iske shi yace mai kai ne Uwais yace eh yace dan Allah ka daga mu rigarka in ga wuri kaza ya daga mishi yaga abinda Annabi ya wuce mishi cewa yayi wani ciwo amma ya warki yace to roka mu ne Allah haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni ya roka mishi ubangiji tun daga nan ba a taba ganin shi ba ba a sa shi ido saboda ya san mutane za su fitunu da shi kenan za a zo a maida shi wani abun bauta kowa ya zo ya rika cewa a roka mini ni ma a roka mini Allah ni ma roka mini to daga nan ya bace ba a taba ganin shi ba har yau labarin shi ba sai inda ya rasu ba ina ya shiga amma dai shi Umar ibn Khattab ya samu fadalar ya mushi adda to kaga kenan kaka sa kanka cewa wai malam wane ko malamin da yake wa'azi shine kadai Allah ke zuba adda shi ko araman da yake ja in kai musu kudi su muni adda a kai da karan kanka akwai lokatayya abinda dai kamata mutun ya sani akwai lokatayya masu daraja akwai lokatayya masu fadala wanda idan mutun ya adda Allah subhanahu wataala sai ya karba mushi irin siyinin arfa irin azumi da mutun zai na uku kowane wata irin azumi na litinin alhamishi irin ma'ana idan mutun yayi wata bauta mai muhimmanci musamman bin uwaye musamman kuma uwa da fari in ya so baba akwai ayyuka da yawa idan ka kare karatun Qur'ani ko kuma kai wani aiki na Allah shi kadai wanda kai ka san tsakaninka da Ubangiji babu wata raye a ciki sai ka daga hannu ka ce ya Allah in ka san in dai dan wannan aikin dan kai kadai ne ya Allah karba muni addata haka annabi mu labari ashabul gar wannan guda uku wanda suka shiga kogo dutsi ya rihe su kowa ya hudu aikin shi dai fi sabilillah ya Allah in dan kai ne ya Allah ka gusa dutsin nan dutsi yana gusawa su uku har kowa ya hudu aikin shi mai kyau kina idan zaka roki Ubangiji subhanahu wataala sai ka kurari lokaci ko kuma ka kurari wani aiki da kai fi sabilillah tsakaninka da Allah babu zancen wani ya gani ya yaba babu zancen dan wani kai ko dan su wani a sai ka ce Allah dan wannan aikin nawa kuma babu wani abin da yake da muhimmanci kamar wanda uwayen shi suke raye babu wani malamin da zai ma adda ta karbu kai tsaye kamar yanda mammarka za ta maka adda ko kuma babanka musamman uwa ita ce lamba guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba daraja ta so uku sai nan baba kenan uwayenka guda biyu ne suna raye abinda zaka kaima wani kace mallam a taya mu adda su ya kamata kaima mamma ina da bukata ga wannan ayi kaza to Allah sa albarka Allah biya bukata Allah ya karba kai tsi dalilin daraja iyaye to irin wannan abubuwan ne da yawa sai muka jahilce su sai mu rika zuwa inda bai dace ba mutum ya nemi bukata ko kuma ya nemi Allah warware mishi bukatar shi sai rika zuwa can sai shekara aru-aru yana ta wahala kawai dai yana ma wani hidima wanda shi ma bawan Allah ne to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce idan bayuna sun tambaye ka ya kai manzo ka ce musu ina nan kusa kana dun tsaran da ka shiga subhanahu wataala shi ya kamata ka kiraya shine ma'ana ujibu da'wata da'i za da ani falyastajibu li walyu'minu bi sai Allah ya ce su imani da ni su bayu kana idan zaka yi addu'a idan zaka yi roko ka sa imanin ka tsakaninka da Ubangiji subhanahu wataala sai ka roke shi la'allahu yarshudun Allah subhanahu wataala ke cewa tabbas za su shiryu ma'ana zuwa ga hanya war take mai kyau Allah subhanahu wataala ya shirye da mu
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
الله سبحانه وتعالى جوا أحل لكم ليلة الصيام منا أهل التامك دارن نا وتر رمضان دارن أزمي الرفص إلى نسائكم معنى كجيم إيالهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن معنى سو كمان مثلا توها سكي ma'ana sutura ce a gare ku kuma su ma matan kuma sutura ne a gare su alimallahu annakum lalle Allah subhanahu wataala ya san cewa ku kuntum kun kasance takhtanuna anfusakum kuna ha'inta kanku akwai abin da kuke koyo fataba alaikum sai Allah subhanahu wataala ya maido ku daga wancan tsarin zuwa wani tsari daban ko kuma ya gafarta muku abin da kuke wa afa ankum Allah subhanahu wataala kuma ya yahe cewa babu abin da yake kanku fal ana bashiruhunna sai Allah ya jito a yanzu ina an sauya wani hukuncin daban to a yanzu maganar da ake bashiruhunna kenan kuna iya sa matanku a jikinku wabtagu ma kataba Allahu lakum kuma ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na cewa za a samu zuriya na yaya wa kulu washrabu ku ci ku sha a cikin wannan dare duk ana magana lailatul siyam wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad har sai ya bayyana a gare ku zare wanda yake hori min al-khaytul aswadi da zare baki min al-fajri na lokacin asuba lokacin da al-fajr yake ketawa summa sa'innan atimmu siyama ila al-layl sai Allah ya ce ku cika azumi zuwa dare kina idan al-fajr ya huto azumi za a yi shi wunin har zuwa ranar da kuma lokacin da dare zai zo rana ta fada wala tubashiruhunna kada ku sa matanku a jikinku wa antum alhaliku akifuna fil masajidi kuna itikafi a cikin masallaci zaman da ake tunda kwana uku ko kuma kwana daya ko awa daya ko kuma karshen azumi kwana goma na karshe tilka hududullah ma'ana wannan abubuwan da aka zana cewa na an halatta muku zawama matankunku a daren azumi an halatta muku ci da sha ma'ana duk abubuwan da kuke na can baya yanzu an canza Allah ya gafarta muku wannan dokoki da Allah subhanahu wataala ya dora cewa azumi za a yi shi yini guda sun matin musiyama ila layl to sai Allah ya ce wannan dokokin shi ne dokoki ne na Ubangiji fala taqrabuha kada ku kusance su kenan wajen ketawa kazalika Allah ya ce haka yubayyinu Allahu ayatihi aka Allah yake bayyana ayoyin shi daki daki dalla dalla linnas ga mutane la'allahum yattaqun ma'ana dan su ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan ayar rahusa ce Allah madaukakin sarki yama wannan al'umma mai girma a can da lokacin azumi in mutum misali rana ta fada in bai sha ruwa ba yana da yana nan duka harkokin shi yana iya sha ruwa yana iya jima matar shi yana iya duk abin da ya ga dama in dai bai yi barci to yana iya yi to amma in ya sake bai sha ruwa har yayi barci to da ya tashi bai shan komi bai ji wurin iyalin shi ba sai gobe in kuma rana ta fada kahin yayi barci in ya sake yayi barci to kuma wannan doka ta tashi to shine Allah subhanahu wataala sai ya ga abin kamar akwai takura a gare su saboda an samu wani yayi barcin ya tashi sai gobe da safe kenan yana ci gaba da azumi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya takura hai ma yana suma azumi ya mai tsanani kenan kamar yayi azumi kwana biyu maimakin da aka ce rana ta fada ya ci abinci bai ci abinci babu abinci ya tambaye matar shi ya abinci tace babu to bari aje a dan nemo kan taje ta zo yayi barci to kuma da an yi barci an tashi babu ci babu sha sai kuma gobe to Allah subhanahu wataala sai ga wannan halin da suke ciki su masu imani sai Allah madaukin sarki ya gafarta musu sai Allah kuma ya sa mana wannan hukuncin aka juya shi fal ana bashiruhunna in Allah subhanahu wataala sai ya fara da wanda kuma suke masu mata musamman an samu Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda shi shine bayani kenan bayan shi za a iya samu wasu wanda su ba su yi bayani ba tunda Allah subhanahu wataala ya ce kuntum takhtanuna anfusakum ma'ana kenan kaman kuna cuta makawunan menene cutawar an ce duk wanda ya barci to ba ci ba sha sai wani ya boye ya ci ya sha ko kuma wanda ya barci in dai bai sha ruwa ba ba ya je ma iyalin shi ba sai wani ya je to kaga kenan kaman yana cutar kan shi game da dokokin Ubangiji subhanahu wataala to shine sai Allah ya ce fal'ana to yanzu daga yau daga gobe kenan wannan hukuncin babu shi bashiruhunna uhilla lakum lailatul siyam arrafasu ila nisaikum sai Allah subhanahu wataala ya kawo hukunci wanda yake sabo wanda kuma rahusa ce rukusa ce Allah subhanahu wataala ya ma waɗanda suke masu imani sai malamai suka ce kalmar rafsu abinda ake nufi ta anan kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya fassara shine aljima'a kenan sunna na aure shi ake ne da arrafa su wa da kuma malam ata da mujahid haka suka fassara amma hada Allah subhanahu wataala fal ana bashuruhunna aw hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna abulana abbas da mujahid da sa'id ibn jubair da wani su suke cewa hunna sakanul lakum mana kamar gida ne sukuni kamar inda zaka samu nutsuwa inda hankalin mutun zai tattaru wuri guda ba hankalinka ba anan anan a can a can a wa antum sakanul lahunna kuma kuma maza mana sukuni ne nutsuwa ne tattara hankali ne a wuri guda ga mata idan ana magana ga masu aure shi namijin nutsuwa ce ga matar ita matar nutsuwa ce ga namijin to Allah subhanahu wataala shine ma'anar hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kaman dai wani abin da zaka sa kaman dai kai tunanin mutumin da zai huta waje ba tare da ya sa komai ba kaga in ma yayi gudu in ma ya boye shi dai ba a nitse yake ba to amma sai ka tuna mutumin da ya huta ya sa kayan shi ga rigar shi ga wandan shi ga komai kenan kawai tahiya zai cikin mutane a nitse kenan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna sai Allah subhanahu wataala mala yace Allah madaukakin sarki yana nihin annar rajula wal mar'a kullum minhuma yukhalitul akhara wa yumasihi wa yudaji'ahu kenan nan Allah madaukakin sarki na so ya bamu labarin cewa da namiji da mace kusan abu guda ne haƙƙi ne guda kenan kai zamanto bangare guda ya rinjaya akan wani bangaren duk da cewa alqawama kamar tahiyyar da gida mazakunta Allah subhanahu wataala ya ba namiji shi yake da gida shi yake da umurni abinda za a yi na daidai abinda bai kamata ba shine zai tsawatarwa to amma a bangaren na rayuwa Allah subhanahu wataala sai daidai ta cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wa ashruhunna bil ma'ruf kenan yanda mace za ta ma namiji da'a da biyayya da sanin haƙƙi to haka shi ma namiji ya kamata ya san haƙƙin matar shi ya mata biyayya fil ma'ruf da kuma mu'ashara mai kyau kenan rayuwa wadda take lahiyayya ba wai baiwa bace kuma ke ma mijinki a gare ki ba wani bawa bane a kowa abokin sharikatul hayat mana kenan kamar abu biyu ne ake so su tayi tare idan ɗaya rinjaye guda kaga tahiyya ba ta tayi ba to su ake kowanne a yi daidaito a tayi a cikin tsari haka musulunci ya tsara kenan kada a ce mace ita take da haƙƙi namiji baya da ko kuma namiji ke da haƙƙi ita mace ba ta da wani haƙƙi malaje fanasaba an yurakhas lahum fil mujama'ati fi laylatir ramadan Allah subhanahu wataala sai ya zama daidai tunda su matan riguna ne su sutura ne su ma mazan sutura ne sai ya daidai Allah subhanahu wataala sai ya mana bude hanya aka ce halak ne a cikin watan ramadan li Allah ya shukka zalika alaihim wa yakhruju dai kada ya zamanto abu ne wanda yake mai wahala sababin wannan ayar kenan ya kasance Al-Barra ibn Azif ya kasance daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana rajul sa'iman fanama qabla an yuftira lam yaqul illa mithliha kenan kaman bayan da muke cewa idan mutum rana ta fada bai ci ba yayi barci to ba ci ba sha to wannan daga cikin sababin da wannan ayat ta sauko sai Allah subhanahu wataala yake cewa أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ففرحوا بها فرحا شديدا مالك تشاونا آية اللوكة نتسابقوا سابينا من صلى الله عليه وسلم سي فرنشكي دائتا فرنشكي وندكي من يوى saboda ana samu wasu wanda suke kewayewa su kara staka wannan doka akwai ruwaya ta Imam Bukhari daga Barra dan Azif yake cewa lamma nazala as-sawm ramadan kanu la yaqrabuna an-nisa lokacin farkon azumin watan ramadan ba zuwa ba sunna ta aure a cikin watan ramadan kullahu gaba ɗayan shi wa kana rijalu yakhununa anfusahum sai aka samu wasu suke kewayewa mana suna taka wannan doka fa anzalallahu ta'ala علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم sai Allah yace ya sani akwai wanda suke taka wannan doka to amma yanzu wancin hukuncin an bar shi yanzu kenan kuna yaje ma matanku Abdullah dan Abbas yake cewa kana al muslimuna fi shahr ramadan iza sallu al-asha'a haruma alaihim an-nisaa wa ta'am. Sai zamanto Abdullahi Abbas yace idan an sha ruwa kenan ana nan za a yi da'awun da ya dace, to amma da an yi sallar isha'i to shikenan, da mata da abin da ya sha abinci da sha duka sai zamanto mana kenan haramu ne, bai kamata mutum ya kusance shi ba. To shikenan Allah subhanahu wataala kuma sai sauye wannan hukuncin, aka kawo hukunci sabo. Fa anzalallahu uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah subhanahu wataala sai yake cewa wabtaghu ma kataballahu lakum, shine mala yace ya'ni al-walad ko al-aulad, shine mana wabtaghu ma kataballahu lakum. Kenan a gundarin larabcin menene ku nemi abin da Allah ya rubuta muku ko kuma abin da Allah ya fallanta muku. Kenan a sunna aure arzikin da ake samu shine arziki na ƴaƴa, suna daga cikin arziki. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi min al-khaytil aswadi min al-fajri thumma atimmu siyama ila al-layl malaja fa kana zalika afwan min Allah wa rahmatihi, Allah gafara ce musu da kuma jin kanshi. Wa hakaza rawal mujahidan mujahid wa ata wa ikrima mujahid, haka ya rawaito kenan Allah subhanahu wataala ya ma bayu rangume ne kuma ya ma bayu rahama da Imam Siddiq da Qatada da wasu daga cikin su, kenan daga cikin sababin ita wannan aya mai girma. Wabtagu ma kataballahu lakum, qala Abu Huraira wa Ibn Abbas wa Anas wa ghayruhum yani al-walad, kenan hadisi ne Abu Huraira da Abdullahi dan Abbas da Anas dan Malik da wasu daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce abinda ake ni da wabtagu ma kataballahu lakum, ai ana nihi da ƴaƴa. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa yani aljima', kenan shi ya fassara wabtagu ma kataballahu lakum, mana ana nihi da shi saduwa na sunna ta aure. To amma wancan shine fassara wanda ke na sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa shi ma fassarar tashi ba ta nesa da ma'anar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswadi min al-khaytil aswadi khaytul abyadi min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyam ila al-layl abaha ta'ala al-aql wash-shurb, kenan sai Allah ya halatta cewa ana iya ci ana sha. To amma a ƙarshe sai Allah ya ce thumma atimmu siyam ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha. Ma'ana faɗa Allah madaukakin sarki cewa sai an gane horin zare da bakin zare, amma na daga min al-fajri kenan, na daga al-fajri kenan, na sai kore ba wai ana nihin ba sai sahiya ta yi, sai haske ya yi warai da zare guda biyu kamar yadda wasu suka yi daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai ya nemo zare baki, ya nemo zare hori, yana cin abinci yana kallo, haske yana bayyana. Da lokacin da ya gane wannan baki ne wannan hori ne, kenan sai a tsaye da sauri. Nan da Allah ya ce min al-fajri, ma'ana akwai hikima a ciki, ai na hutowa al-fajri, kenan al-fajri as-sadiq wanda yake na biyu, kamar da hadisi ya zo daga Imam Bukhari daga Sahal dan Sa'ad yake cewa anzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi min al-khaytil aswadi wa lam yunazzal min al-fajri. Kenan da farko ayat ta sabko babu cewa sai an rabe zare ja ko kuma baki da hori daga al-fajri, kenan babu wannan daga al-fajri, shikenan sai zamanto ana bambancewa da haske. Shine abinda Imam Bukhari ya rawaito daga Sahal dan Sa'ad. Sai yake daga baya sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da cewa hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi min al-khaytil aswadi min al-fajri, kenan daga al-fajri ne, al-fajri wanda yake na sadiq, wanda daga shi ne ake sallah ta asuba, wanda daga shi sai sallah. Malai cewa fi ibahatihi ta'ala jawaz al-akl ila tulul fajr, kenan wannan sai nuna cewa za a ci abinci har ya zuwa hutu al-fajr. Dalilu ala istihbab as-suhur, wannan kuma sai ke nuna cewa mustahabbanci ne ko sunna ce mai ƙarfi mutum yayin sahur, lokacin da za ka yi azumi. Wal akhdhu biha mahbubun, kuma mutum yayin sahur shine abin da ake so, kenan koda ba za ka ci wani abinci ba, koda dan jur'a ce guda ta ruwa, koda wani dan dabino guda ne, koda wani abu ne dai wanda za a ce wane ya ci wani abu da asuba, to ya kamata a ce mutum yayi sahur saboda fadalar shi da matsayin shi. Malaka walahaza warata sunnatu as-sabita an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bilhassi an sahur sunna hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam masu yawa sun zo wanda suke kudutarwa a can cewa ayi sahur fa fi sahihaini an anas hadisi a cikin bukhari da muslim daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaharu fa inna fi suhur baraka kene ya ku bayu ku yi azumi ay ku yi sahur lokacin da za ku yi azumi dan a cikin sahur akwai albarka sai mutum ya samu albarka mai kyau akwai ruwaya ta imam muslim daga amr dan as yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna fasla ma baina siyamina mana yanda ake gane tsakanin azumin mu wa siyam ahli kitab da kuma azumin wanda suke ahli kitab yahudawa da nasarawa akalatus sahar mana kenan wannan abincin da ake ci kenan su ba sa cin abinci na sahur saboda haka kenan yake da muhimmancin gaske akwai ruwaya ta imam ahmad daga sa'id abi sa'id yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-suhur kulluhu baraka shi sahur gaba ɗayan shi koda dan kankane ne kai to albarka ne a ciki falata da uhu mana kada ka bar shi cewa kai sahur walau anna ahadakum yajra'u jur'atan min ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda ɗayan ku zai yi kurba guda na ruwa to kai sahur da wannan fa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin lalle allah da manzon shi madaukakin sarki allah madaukakin sarki da manzon shi da mala'iku suna yin salati mana neman daraja ga duk wanda suka kasance masu yin sahur ne kuma ana so mutun ya zamanto sahurkin shi yaje can karshe yanan ba dan zaka yi barci ba kai sahur ka kwanta a yana daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan shi can karshen lokacin da kusan kana gamawa gab alfijiri kuma ya keto sai sallah to wannan shi mana daga cikin sunna na ta'khir ta'jil as-suhur ta'jil al-fitri wa ta'khir as-suhur yana daga cikin sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa ayi gaugawan bude baki to amma wajen sahur shi kuma a jinkirta shi sai can lokaci ya ja akwai ruwaya daga wasu daga cikin salaf annahum tasamahu fi suhuri inda muqarabatil fajri mana kenan irin musamaha ko kuma rangume da ake na sahur lokacin da alfijiri ya kusa ketarwa ko kuma ma tana yawa kaji wani daga cikin ladanai ya fara kira akwai irin wannan ruwaya daga Abi Bakara da kuma Umar da Ali da Ibn Mas'ud da Huzaifa da Abi Huraira da Ibn Umar wadanda sahabbai ne na Manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma Abdullah ibn Abbas da Zaid ibn Sabit da wasu daga cikin malume wanda suke na tabi'ai cewa annahu innama yajibu al-imsak an tulu'i ash-shamsi kama yajuzu al-iftaru bi ghurubiha kenan abun da menene ai ya zama wajibi ne mutum ya rike mana bakin shi lokacin da rana ta huto kenan ita kuma shi wannan alfijiri na biyu wanda zai keto hasken rana ne ke ketowa wanda daga shi babu duhun da zai zo kenan sabanin alfijiri na fari wanda ake cewa al-fajr al-kazib shi haske in ya huto na farko to bayan shi ma duhu yana zawa in ya so kuma sai wani haske ya sake zawa to wannan shine wanda ake barin sahur to amma yanzu a maraya da hutulu mutun da ya zai gane kenan sai a daidaita inda ladani idan ya kira sallah shikenan sai kowa ya tsaye da sahur sai Allah subhanahu wataala ke cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl akwai ruwaya ta imam tabari daga samura yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yamna'akum min suhurikum azan bilal wala fajra mustatil mana kenan kada ya hana ku sahur in bilal ya kiran sallah kenan in bilal ya kiran sallah to kenan wannan kiran sallah ne na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu koda kun ji shi ku ci gaba da yin sahur wala fajr mustatil yace ko kuma wannan alfajiri na farko da yake hutowa kenan wani haske ne zai zo a tsaye to wannan shi ma kada ya hana ku sahur walakin al-fajr al-mustatil fi al-ufq sai ce a sai dai wannan wanda yake hutowa a sama kenan wanda shine al-fajri na karshe wanda yake as-sadiq to wannan ne idan an gan shi shikenan sai a tsaye da sahur malati yustadallu ala annahu man asbaha junuban falyaghtasil walayatum sawmahu misali kuma lokacin da mutum ya sahur ko kuma a daren watan Ramadan mutum ya kwana da janaba kuma ga watan azumi to wannan bai tasiri ko kadan game da azumin shi kenan azumin shi daban ita ma wannan janaba nata ma'ana hukunci daban kenan sai mutun ya ci gaba da azumin shi in sauri zai in kuma ruwa ne ma bai da in tayo ma zai shi dai azumin shi yana ne azin shi daga Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa anna rajulan qala ya rasulullah tudrikuni salatu wa ana junub fa asum wannan miji yake cewa hadisin Aisha ya manzo sallallahu alaihi wasallama sallah za ta riske ni alhali ni kuma ina da janaba kuma ga azumi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوم سنه بيتي مش اي نيما هكا صلاه تجي اسكوني ina da janaba kuma in yi azumi kenan kaga babu laifi a cikin wannan saboda ka faida ce wanda malamai suke kawo ta daga cikin masaloli wanda suke da alaka da daren azumi tunda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa fil lakum lailatu siyam rafasu ila nisaiku sai Allah madauki sarki yake cewa summa atimmu siyama ila lail wannan malaci yaqtadi al-iftaru inda ghurubi shamsi hukman wa shar'an inda rana ta hada to hukuncin azumi ya tsaya koda baka sha ruwa to ka tabbatar azumin daga nan ya zo karshe kawai rana tana hadawa azumin ka na yau misali ace yau laraba muna da azumi rana tana hadawa daren alhamishi kenan to azumi koda baka sha ruwa azumin ka ya zo karshe kenan shine wannan hukman wa shar'an kenan saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa idza qawala al-laylu min hauna wa adbara an-nahara min hauna faqad aftara as-sa'im yace in dai yini yayi haka yayi gaba dare bishi to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kowa mai azumi ya sha ruwa kenan azumin ka ya zo karshe kenan wanda suke ganin cewa ma sai dare ya shiga zai sha ruwa irin wanda aiki mana da ra'ayi sai mutum idan yana ga haske gani yake rana ba ta hada ba kamar yadda muke yi sallar magariba a yanzu sai ga an yi magariba amma kuma akwai haske to sai ga mutun ya kasa sharuwa so yake hedare yayi to wannan koda baka sha ruwa wa kenan kusan wahala ne kake azumin ka ya zo karshe lokacin da rana ta fada kenan abin da yake kanka yana daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama sai ka gaggauta sharuwa wannan kuma sunna ce hadisi ne wanda ya inganta daga sahal dan sa'ad as-sa'idi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajilul fitr mana mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri matuka sun gaggauta bude baki kenan kana gaggatawa Allah subhanahu wataala sai ya sanya ka cikin masu albarka masu alheri Allah subhanahu wataala a wani hadisi yake cewa annabi yace yaqulu Allahu azza wa jalla Allah zai ce inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran wanda suke mafificin soyuwa a gare ni inji Allah madaukakin sarki wanda suke gaggauta bude baki mana kenan abu ne wanda yake na sunna rawahu turmizi wa qala hadithun hasanun garib mana kenan abinda ake so sun wati musyama ila lail rana tana hadawa duk wanda ya azumi yayi gaggawa bude baki wannan shine sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na zamu dakatar daga nan insha Allah abinda muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda yake na kuskure ne Allah ka fata wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi